أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني ليفقهوا قولي. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وإخلاصا وتوفيقا يا رب العالمين، ونعوذ بك من حال أهل النار. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دكان يبويا تبتغى الله سبحانه وتعالى ميقوى ميقوني عند الله سبحانه وتعالى لإيقوان شيني دأمن تيوشي إساكي قدر تصاد وملكو أولا يمتشين رانا الخميس ونديكي تارا قواتا رجب هجرات النبي محمد صلى الله عليه وسلم daga Makka zuwa Madina 443 wanda ya daidai da 10 ga wata na biyu miladiya ta 2022 wanda ci gaba da karatun mu na sifatus saumin nabi sallallahu alaihi wasallam fi ramadan wato siffa azumin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a ramadan wallafar Salim bin Eid al-Hilali da kuma Ali Hassan Ali Abdul Hamid, Allah subhanahu wa ta'ala ya datar da su. Idan ba manta ba, wannan shine darasin mu kenan nan hudu a cikin wannan littafin. Kuma mun gani irin yanda malam ya kawo mana bayani akan idan Ramadan ya gabato menene abu na farko wanda ya kamata kai. Wato mun gani cewa abin da ya kamata na farko mutun yayi shine wato kilga wato kwanaki na watan Sha'ban. Ya zamanto Sha'ban an cika shi ya kai imma ya zamanto 29 ko kuma ya zamanto 30. Kuma wanda mun gani hadisai Annabi sallallahu alaihi wasallam yana faɗin cewa idan ya zamanto wato an sha makance muku ku samu ko kuka gani wata, to ya zamanto ku cika shi ya zamanto kwana 30. Shine hadisin Annabi sallallahu alaihi wasallam. Abu Huraira yake cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa sumu li ru'yatihi wa afdiru li ru'yatihi fa in ghumma alaikum fa akmilu Sha'ban 30. Wato ku yi azumi dan ganin wata, haka kuma ku ajiye azumi wato watan sallah shi ma idan kun gani wata. Idan kuma ya zamanto an sha makance ba ku samu ba kuka gani watan nan, to sai ya zamanto ku cika Sha'ban ya zamanto kwana 30 kenan, washe gari kawai sai ya zamanto wato azumi za a dauka. Haka kuma mun gani irin yanda wato sabawa Allah subhanahu wata'ala ne, sabawa Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ne mutun yayi azumi ranar Shakka. Me yake cewa yawmu Shakk? Shine ranar da ake tsammanin cewa za a ga watan ko ba za a ga watan. Haka kuma irin yanda Annabi sallallahu alaihi wasallama yake cewa kada mu gabaci wato Ramadan da azumin rana guda ko kuma rana biyu. Sai dai ya zamanto mutumin da ya kasance yana yin azumi, to ya azumci wato yanayin yanda yake. Kamar misali, kai ne ya kasance a rayuwarka daman kana yin azumin ranar Litinin da Alhamis, sai ya zamanto kuma har an zo ƙarshen Sha'ban ga Ramadan ya kusa, to kuma wata Litinin ce ta faru ta ƙarshe ko kuma wata Alhamis ce, to malamai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce babu lahi wato kana iya kai. Haka kuma mun gani irin yanda wato wanda idan an kawo labari, mutum ɗaya ya kawo labari ko mutum biyu suka kawo labarin cewa an ga wata, to za a karɓa a yi gani a ɗauki azumi. Kamar yanda mun gani Annabi sallallahu alaihi wasallama wato Ibnu Umar yake cewa mutane sun huta ganin wata, sai ya zo ya ce ma Annabi sallallahu alaihi wasallama ai shi ya ga wannan watan. Sai Annabi sallallahu alaihi wasallama wato ya yi umarni da mutane wato su yi azumi, yace su dauki azumi ga baki ɗaya saboda an ga wata. Kenan ganin wata mutum ɗaya yana iya sanar, haka kuma mutum biyu idan an samu suka sanar shi ma yayi. Yau zan mu tashi kenan fasali na 8, inda malam yace an-niyyatu wato yin niyya. Shine malam yace abu na farko wujubu tabiyyatun niyya fi sawmil farida qabla tulu'il fajr, wato wajibcin wato kwana da niyya a cikin azumi na farilla kafin fitowar alfijir. Wato duk wanda ya san zai azumi na farilla, sannan kuma sawabin azumin na farilla wani na Ramadan ne ko kuma na kafara ne ko kuma azumin nazar ne, kenan wannan wajibi ne yake nuna mana mutum ya kwana da niyya kafin alfijir yake to. Kafin alfijir yake to ya zamanto wato ka darmi niyyarka wato ta yin wannan azumi. saboda da yawa ana samu wato kamar yanda zan magani hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam zai bayani akan wannan amma idan ya zamanto azumin nafila ne to shi ba wajibi bane ba mutum sai yayi kwana da niyya menene tabiyutun niyya shine misali gobe za a fara tashi da ramadan kenan tun yau da dare kafin alfajiri yake to ya zamanto kai ka kudurta niyyar ka a cikin zuciya cewa gobe zaka tashi da watan ramadan azumin watan ramadan idan baka yi ba haka nan zan magani menene wannan inka menene hukuncin ka shine mana yake cewa idza sabata dukhul shahr ramadan bil ru'ya al basariyya aw al shahada aw ikmal al idda wajaba ala kulli muslimin mukallaf an yanwi siyamahu fil layla fil layli wato mallan yake cewa idan ya tabbata cewa watan azumi ya shigo bil ru'ya al basariyya da gani wanda yake na ido nan mallan yana tahiya kan irin malaman da suka nuna cewa bai halatta ko kuma bai kamata bai zamanto ganin wata a ringa sa na'urori ana ganin wata ya zamanto bil ru'ya basariyya da gani na ido kuzo tunda annabi sallallahu alaihi wasallam ganin ido yace azo a gani in aka samu gobar aka samu kura ko kuma hadiri girgije ya kare ba a gani ba kenan sai zamanto an cike kwana wato 30 kenan bil ru'ya basariyya shine malamai suka ce yana da kyau ya zamanto kawai ganin wata ba sai an sa wannan na'urori wato na ganin wata ba awi shahada ko kuma shedawa wani ne yazo ya ba ku labarin cewa an ga wata ko kuma mi aw ikmalul idda ko kuma sha'ban ne ya cika ba ku gani ba wata 29 sai ya zamanto wato sha'ban kun cika shi ya zamanto 30 kenan sai ya zamanto mene wajaba ala kulli muslimin mukallaf an yanwi siyamahu fil layl wato wajibi ne akan dukkan mutum musulmi wanda yake mukallafi wato annawiyin alkalami ya hau kan shi wato yayi niyyar wannan azumin nashi wato tun cikin dare kenan ana cewa yanzu misali an ga wata kenan kai ya kamata kai niyya tun yanzu kafin alfajiri ya ceto wato ta cewa gobe zaka tashi azumi idan nan yake nuna mana irin kuskure da yawa mutane wanda suke yi zaka gani ana tunanin go yau an ga wata lasiyama irin a wajen mu wanda idan aka samu labarin ganin wata mafi yawa ana jira aji announce da ake yi a cikin television ko kuma a cikin radio to mafi yawa sai wajen labaru kare nawa ake labaru kare 29 ne ko 30 kenan 8 da rabi ko kuma 9 ake ba da labarin cewa an ga wata to zaka ga mutum a irin wannan ranar sai ya zamanto wato ya ki samu ya nema ya ji tabbacin an ga wata ko ba ga wata wai zaka ga yace a to shi zai kwanta da niyyar in an gani to ya huce da azumi in kuma ba a gani ba bai dau bai ba niyya to wata niyya ka dauka wannan kuskure ne baka da ba wato niyya annabi yake cewa hadisi ne yake cewa gashi nan mallan ya kawo mana yake cewa da kaulihi sallallahu alaihi wasallama saboda fadan shi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam man lam yubayyitu siyam min al-layli fala siyam lahu wato duk wanda bai kwana da niyya azumi tun cikin dare azumin farilla azumin ramadan misali to bai da azumi bai da azumi ranar in ta taso in dai baka yi ba niyyar tashi da azumi to bai baka da azumi baka da wannan azumin da wannan misali kai ne aka zo aka gani da azumin ramadan da azumin kafara da azumin nazar duk azumin da yake wajibi ne to wannan shi ana so ka kwana da niyyar shi misali kai ne ake binka azumi na kafara sai ya zamanto ka tashi ka wayi gari sai ya zamanto wato baka samu baka ci abinci har sai da rana sai kace a ana bi na kafara daman azumin guda to bari in huje to wannan niyyar ba tayi ba wannan niyyar ba tayi ba saboda azumin miya azumin farilla ne shi dole ka dauko niyyar shi tun cikin dare tun kafin wato alfajiri yake to wato zakka dauki niyyar yin azumin farilla kenan duk wanda ya zamanto wato bai kwana da niyya azumi na farilla ko azumin watan ramadan ba to fala siyama lahu annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa wato bai da azumin wannan wa qala sallallahu alaihi wasallam a wani hadisi shi ma annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa man lam yubayyit ruwaya ta farko shine man lam yujmi'u siyam qabla fajri fala siyama lahu wannan kuma man lam yubayyitu siyama min al-layl fala siyama lahu dukkan ma'ana guda ne cewa idan baka tattara baka gama niyyarka wato tun a cikin dare ta azumi har al-fajri yake to to kai waye gari baka dauki ba niyya to baka da azumi kenan abin da zan mu dauka anan shine wajibi ne idan ya zamanto ramadan ya zo ya zamanto kai kudirin niyyarka tun cikin dare kafin alfajiri yake to to ya ne zaka yi kudirin niyya shine mallan yace wanniyatu mahalluha alqalb wato ita niyya mahallin da a cikin zuciya ne ba wutarwa ba zakai kace nayi dau nayi niyyar yin azumin watan Ramadan wata guda idan Allah ya bani ikon yi ko kuma kaza wannan duka talaffuzi da ni da abin da ya shahi niyya bid'a ne kamar yanda muka gani a cikin karatun mu na mamdatul ahkam cewa abin da zakka furta niyya kai talaffuzi da ita shine a cikin wata ibada cikin hajji ko umara shine ya tabbata a sunna zakka furta ka dauke niyya ka he ka furta ta amma niyya idan ya zamanto kai qasad in niyyaka kawa kai qasad wato daga zuciyarka kai kudiri misali kai ne zakka zo kai arwalla daga taso ka san me zakka yi dama to wannan niyya ce kai zakka tashi da azumi kawai na sadi gobe azumi zan yi ba dole ba ina furta na ce a nayi niyya gobe da sahi zan yi azumi kina wannan duka wannan abu na kirkire ne wanda suke a cikin addini mahallin shi wanda yake niyya a cikin zuciya ne shine ma da yace wa talaffuzu biha bid'atun dalalatun wato yin talaffuzi yin furuci da niyya in wannan bid'a ce kuma bata ne kina annabi sallallahu alaihi wasallam bai karantar ba cewa ayi talaffuzi da niyya kinan dukkan wanda yayi talaffuzi da niyya a irin ibadar da annabi sallallahu alaihi wasallam bai karantar ba to wannan bata ne wa irra ahan nasu hasana wato koda ko mutane suna ganin yin wannan abun kyakkyawa ne to kyakkyawan abu ya huce annabi sallallahu alaihi wasallam ya kawo shi ai idan abu kyakkyawa ne da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi haka kuma da sahabbai sun zo da shi laukana khairan ma sabaquna ilai da su sahabbai ne sun riga yi mu wato yin aiki wanda yake na alkhairi sai a yanzu ka zo ka ce a wannan abun kyakkyawa ne amma annabi sallallahu alaihi wasallam bai karantar da shi ba akan shari'a idan kuma kace a ayi shi kana tuhuma ne kenan annabi sallallahu alaihi wasallama bai cika ba aikin da Allah subhanahu wataala ya aiko shi saboda annabi ya ce ya cika Allah ya sako aya al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina an cika addini kenan duk abin da zaka kirkiro ka kawo yanzu inda ya saba ma hadisan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama da qur'ani to wannan abu bid'a ne bai halatta ya zamanto wato ka kirkira shi ka sa shi cikin addini ka ringa neman wato yin ibada da shi malam yace wa tadiyutun niyya makhsusun bi siyamil farida maganar da muka faɗi kenan shi wannan kwana ka kwana da niyyar tashi yin azumi ya kadaita ne da azumi na farilla wato azumin farilla ne kadai ake ma wannan misali azumin nafila hadisi ya tabbata annabi sallallahu alaihi wasallama kashin malam ya kawo cewa yana zauwa a wajen Aisha ko kuma ya shiga cikin gidan shi wajen matan shi ya tambaye su hal indakum shay shin kuna da wani abu na abinci misali idan babu sai yace to ya huce da azumi kenan wannan azumi na nafila kai ne ka tashi misali ka tashi ka huta da wuri sai zamanto baka karya ba baka ci ba abinci da ka koma gida ka tambayi iyalinka shin akwai abinci wanda zaka karya misali aka ce babu kai kuma har sha biyu ta kusa sai ka huce da azumi idan kuma Allah ya kadarta kai idan ka tashi daman irin awara da burodi ne zaka nema to kuma da kaje duka sun kare kenan ya zaka yi kawai ka dauki niyya ta nafila ce ka cigaba da azumi to wannan duka abin da ya shahi me ake ce mishi kwana da niyya kenan akan azumin farilla ne shine malai yace ma makhsusun bi siyamil farida li anna ar-rasul sallallahu alaihi wa sallam kana yati aisha fi ghairi ramadan fa yaqul saboda annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam wato yana zawwa wajen aisha wajen ramadan ba cikin ramadan ba fa yaqulu sai yace hal indakum ghada shin kuna da abinci idan aka ce gada ana nihin abincin rana kun gani kenan da jiya rana ta yi saboda al-ghada shi yake kira da abincin rana al-asha shine abincin dare al-futur abincin kare wa illa fa inni sa'im idan bakku da to ni kuma na huce da azumi kenan wannan azumin nafila dan azumin nafila ko ka shiga rabin guni wato baka ci ba abinci kana iya cewa to na huce da azumi sai ka shiga cikin ladan da Allah subhanahu wataala zai baka na azumi malam yace wa sabata misru zalika min fi'li sahaba abi darda wa abi talha wa abi hurayra wa ibn abbas wa huzaifa ibn al-yaman radiyallahu anhum wa hasharna ma'ahum tahta liwa'i sayyid walad adam sallallahu alayhi wa sallam malam yake cewa wannan ya tabbata wato yin azumin kenan nafila ba tare da an kwana da niyya ba ya tabbata daga sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam daga aikin sahabban annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga Abi Darda Abi Talha Abi Huraira Ibn Abbas Huzaifa al-Yaman malaike cewa Allah subhanahu wataala ya tada mutare da su karkashin tuta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kenan wa hadha fi sawmin nafila wannan yana dunawa akan abin da ya shafi azumi na nafila an fahimta kenan abu biyu ne azumin farilla wajibi ne ya zamanto mutun ya kwana da niyya muka ce azumin farilla ya shafi watan Ramadan ya shafi kafara ya shafi azumin nazar wato kai alwashin cewa zaka ma Allah subhanahu wataala azumi to idan ka zo bazaka huce da shi ba a cikin jurne dole he ka kwana da niyyar shi an gane nazar shine wani wataran aka tambayi fatawa Dr. Sani Umar Rijiyar Lemu wai wani ne yayi ma Allah alƙawarin cewa idan ya bashi naira miliyan 100 ko naira 100,000 ko miliyan 10 afwan zai ma Allah subhanahu wataala azumi ko 2000 yace ba ai ba sati sai Allah subhanahu wataala ya bashi miliyan 10 wai yake tambaya shin yayi azumin wani tire sai yayi to azumi 1000 kwana nawa kuma wajibi ne akan shi sai yayi wanda har in ya mutu bai yi ba wato bashi ne akan shi yallan shi da sirama mu mene ya ja musu in ya mutu wannan shi ake cewa nazar wato kai bakance kai bakance now ala kulli hal kenan azumi na nafila shi ba sai ka kwana da niyya ba tun cikin asuba tun cikin dare kafin alfajir yake to kenan cikin jurne in ka a cikin wuni kana iya ka dauki wato niyya ka ci gaba da azumin nafila amma farilla irin wannan shine malai yace fadalla ala wujubi tabyitin niyya qabla tulu' alfajr fi sawm alfarida duna nafila wallahu ta'ala a'lam wato kenan abin da ya shafi azumin farilla shine wajibi ya zamanto ka kwana da niyya kenan wannan abu na farko kenan cikin ramadan shi yasa idan ramadan ya zo ya kamata kowa ya zamanto ya kula ya lura cewa azumin shin an ga wata ko ba gani ba ka nemi labari idan ma ya zamanto barci kake ji ka tuntuba da Allah labarin an ga wata ko kuma ka wakilta wani cewa idan an gani da Allah ya sanar da kai ka tashi ka kwalga ka san dai a hankalinka kake ka darmaniya cewa zaka dauki azumi idan kuma ya zamanto kai ganganci irin gangancin da muke cewa ka zamanto ka ce in yayi ka tahi in kuma bai wannan bai dace ba sannan kuma ya zamanto ka bari baka yi ba to shi ma zan magani nan abu na biyu da malam ya kawo mana wane ne rangwame yake kanshi wane ne rangwame bai kanshi sai malam yace saniyan abu na biyu yace alqudra manatut taklif wato iko samun iko wani abu ne wanda yake wato kamar wani maratayi ne na wato hukunci ya haukan mutum malaman usul al-fiqh suna da wannan ka'idar cewa al-qudra manatut taklif sun gina ta karkashin fada Allah subhanahu wataala la yukallifu Allahu nafsan illa wusaha wato ya zamanto Allah subhanahu wataala ba zai kallafa maka ba abin iya gurgudan abin da zaka iya kenan wannan malam abin da zai mana bayani shine akan samun iko na azumtar watan Ramadan wato shi yake zamantawa da taklif wato ya hau kanka shine yace wa man adrakahu ramadan wa huwa la yadri fa akala wa shariba thumma alima dukkan mutumin da watan ramadan ya same shi wa huwa la yadri alhali bai sani ba kai ne la'alla kana cikin bulaguro baka samu ba labarin cewa an ga wata ko ba gani ba kai kuma baka gani ba ko kuma lissahi ya bace maka baka san ba gobe ne za a tashi da ramadan ha aka waye gari fa akala wa shariba yace abinci ya sha abin sha summa alima sannan ya sani cewa an ga wata fa yau azumi yake malam yace fal yumsik to ya kame bakin shi wal yutimma sawmahu sannan ya cike wato azumin shi wayajzihu kuma ya zamanto azumin shi yayi wannan sabani ga mazhaba ta malikiya suka ce ka kame kuma karama amma nan malam yace wato ka kame ka ci gaba da azuminka kuma azuminka yayi saboda me saboda kaidar da ya dora ya kawo mata malaman usulul fiqh cewa samun iko wato wani maratayi ne aiki haukanka kai baka sani ba an shiga tunda cai wanda ramadan ya same shi ya riske shi sannan bai san ba ramadan ne ya ci abinci ya sha ai tunda bai sani ba ai hukunci bai hau bakan shi idan muka dawo usulul fiqh kenan hukunci bai hau bakan shi dole idan ya sani ne tukun hukunci ya hau kan shi shine yace wa man lam ya'kul yace mutumin ku da bai ci ba fala yut'am kada ya ci wata biyutin niyya sannan kuma kwana da niyya da muka yi magana a shi a farko cewa dole yake kwana da niyyar tashi da azumi yace la yakunu shartan fi haqqihi li'annahu lam yastati ba zai zaman tobo wato sharadi ne a game da shi wannan saboda ba zai iya ba ai ramadan din da ya ja shiga shi kuma yanzu ne ya samu labarin cewa ai ramadan ya shiga a cikin ramadan ne shine malamin yace min usulish shari'a al-muqarrara anna al-qudra manatut taklif wato yana daga cikin usul na shari'ar musulunci wanda suke aka tabbatar da su tabbatattu cewa samun iko shine abinda ake rataya abinda ya shahi taklif ai abinda ya shahi aiki ya hau kanka amma malamai sun mishi wato raddi akan wannan magana zan mu gani amma shi ma irin dalilin shi an Aisha radiyallahu anha qalat daga Aisha yarda Allah ta tabbata a gare ta tana cewa kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya amuru bi siyam yawm ashura wato annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana umurta da azumci wato ranar ashura falamma furida ramadan kana man sha'a sama wa man sha'a afqara yayin da aka wajabta azumin watan ramadan sai zamanto wato duk wanda ya ga dama kana iya ka azumci ashura ko in baka da ga dama ba kana zamanto waka ka azumta da horko azumin da yake wajibi farilla akan mutane musulmi shine azumin ashura idan ashura yazo wajibi ne akan mutane musulmi su yi azumin wannan sai zamanto an farlanta ramadan wanda mun gani da mun farlanta ramadan a shekara nawa muka gace shekara ta biyu aka farlanta azumi kenan ka gani har an yi dawo an yi hijira da shekara biyu wajen shekara 15 an turo annabi tukun aka farlanta wato azumi kenan to da aka farlanta sai zamanto shi azumin ashura sai zamanto ba wajibi ba mustahabbi ne kai azumci wannan ranar sai zamanto menene wajibin shine wato azumin watan ramadan wa an salmata bin al-aqwa radiyallahu anhu qala yake cewa amara annabi sallallahu alaihi wa sallam rajulan min aslam an adhan fi an-nasi anna man akala falyasum baqiyata yawmihi wa man lam yakun akala falyasum fa inna al-yawma ashura wato salma bin al-aqwa yarda Allah ta tabbata a gare shi yake cewa annabi sallallahu alaihi wa sallam ya umurci wato wani mutum daga bani aslam cewa yayi ma mutane shela cewa dukkan mutumin da ya zamanto ya ci abinci a wannan rana to ya kame bakin shi ya ci gaba da azumi sannan kuma wanda bai ci ba abinci to kada ya ci ya kame bakin shi yau rana ashura ce malamai suka ce kenan wannan da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi shela a gaima al'umma ba zai zamanto ba an sa al'umma sun yi abu an ce wanda ya ci ya tsaya kai ya ci ya ci gaba da azumi wanda kuma bai ci ba kada ya ci sai abin da yake wajibi suka ce kenan nan lokacin azumin wato ashura yana wajibi shine malamin yace fa haza yawmu ashura kana fardan wato wannan ranar ashura ne ya kasance farilla ne summa nusikh sannan akan shahe farlancin shi wa umiru an yumsiku fi nahar wato sannan aka umurci sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama na da su kame bakin su a tsakar rana wa anna zalika yujzi'uhum kuma wannan ya ishe su ba sai sun rama ba an gane kamar dalilin da malam ya kawo maka akan abin da ya shahi kenan can cewa idan ramadan ya same ka baka sani ba ai suna ashura ya same su basu sani ba sai da aka ba su labari sai annabi ya ce mi su ci gaba da azumin su kuma ya ishe su ba sai sun rama ba tunda annabi a hadisin bai ce ba su rama shine malam yace wa ramadan fardun wa hukumul fard la yataghayya wato shi ma azumin watan ramadan wajibi ne sannan kuma hukuncin abin da yake farilla ko wajibi wato bai canzawa idan abin da yake farilla ne wannan hukuncin shi kaza ba a cewa ya canza yannan didda shahi wa ayyumul ashura da akai malam yake cewa wato azumin wato farillar shi wancan abubuwan da yake na farilla bai canza ba da watan ramadan an fahimta sai malam yace wa khalafa ba'du ahli al-ilmi wa qalu bal alayhi al-qada nan malaman da suka tahi wato cewa ba zai rama azumi ba dukan magana ana magana kan wa wanda ramadan ya same shi bai sani ba su wannan sun tai sun cewa azumin ya ishe shi yayi ya kame bakin shi ya ci gaba da azumi kuma azumin shi yayi to su kuma su malamai suka ce lala bal alaihi alqada akwai shi ramuwa sai ya saki kenan zai kame bakin shi sannan kuma a idan wannan ranar kuma bayan ramadan ya ramu wannan ranar da ya zamanto ya fara cin abinci bai sani ba sai malam yake cewa wa ashura lam yakun fardan wato ashura bai kasance ba fardan wa alam أخذ الإيمان أن مجموع الأدلة بين أن صوم عاشوراء كان واجبا لثبوت الأمر بصومه كما في الحديث عائشة شيوا سوتشا سكي أي عاشوراء بابر اللبن سيشما ليك تما أم يا كي أموا من إيماني كسند شيوا مجموع دك الدليل لند سكزو شيوا عاشوراء واجبين سبودة umarni da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi da hadisin aisha annabi me yake cewa kana ya sallallahu alaihi wasallama amara bisbiyan yawm ashura falamma furida ramadan kana man sha'a sama wa man sha'a afdha annabi yayi umarni da azumci rana ashura shi kuma umarni idan yazo a cikin shari'a me yake ni fa'idatarwa wujub wato al'amru yufidul wujub a qaida usul al-fiqh kenan umarni idan yazo a shari'a annabi yace ayi kaza ko kuma Allah yace ayi kaza to wajibi ne to nan hadisin Aisha wajibi ne kenan annabi yace ayi kenan azumin ashura wajibi ne haka kuma mallan yake cewa summa ta'akkada al-amru bi ziyadati ta'kid bin nida'il am sai wato ya zamanto ya ƙara akkada ma cewa shi wajibin ne annabi sallallahu alaihi wasallam da yayi umarni da ayi kira na shela ga baki daya a cikin wani hadisi hadisin Salma bin al-Aqwa ai annabi umurta yace ayi shelan ta ma al'umma cewa wato yau ashura ce duk wanda yace abinci ya rike bakin shi wanda kuma bai ci ba ya rike bakin shi shi ma a ci gaba da azumi shine mallan yace ma summa ziyaratu ta'kidi aidan bi amri man akala bil imsaki kama fil hadisi Salma bin al-Aqwa al-Anif wa hadisi Muhammad bin Saifi al-Ansari qala da kuma wannan hadisin na Muhammad bin Saif الأنصاري يكتوى خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم عاشوراء النبي صلى الله عليه وسلم وترانا ياهوتو مسو أرانا عاشوراء فقال سيتي أصمتم يومكم هذا شنكون أزمتوانا رانا تاكو قال بعضهم نعم وسودك تكن سابيسكتي إيسن أزمتا وقال بعضهم لا وسكتي بس أزمتا قال فأتموا بقية يومكم هذا to ku ci gaba ku rike ku ci gaba da azumin wato soran ranan nan da ta gabata kenan kamar misali ya wuto musu ne da rana ya tambaye su shin kun yi azumi kuna azumi wasu suka ce eh suna yi wasu suka ce wasu yi annabi ya ce to ku ci gaba wato da azumin ku na wannan ranai wa yaqta'a at-tadarubu al-aqwal qawlu ibn mas'ud lamma furida ramadan turika ashura mallan yake cewa abinda zai zo maka ya zamanto ya yanke maka dukkan wannan maganganun da malamai suke fadi cewa wannan suke wajibi ne wannan suke ba wajibi bane ba shine fada Abdullahi dan Mas'ud yarda Allah ta tabbata a gare shi yake cewa yayin da aka farlanta azumin watan Ramadan sai aka bar azumin Ashura wa qawlu Aisha da fada Aisha aidan falamma nazala Ramadan fakana Ramadan huwa al-farida wa taraka al-Ashura aw taraka al-Ashura yayin da aka sarko da azumin watan Ramadan sai zamanto azumin watan Ramadan shine farilla aka bar ashura kenan ashura me yada da farilla ne kenan shine mallan abin da yake so ya kawo maka ma annahu ma turika istihbaban istihbab sawm ashura bal al-ijma' ala istihbabihi wato cewa ba a bar ba wato ashura aka ce kwata kwata an fasa azumin shi malamai sun yi ijma'i akan wato sunna ne mustahabbi ne ya zamanto wato an azumci wato wata ranar ashura kama na kala wul hafiz fil fath kama yanda al hafiz ibn hajar al asqalani ya rawaito shi wato a cikin wato fathul bari an ibn abdul bar daga abdul bar kenan wanda yake da at-tamhid na fil muwatta min al asanid yace fa ta'ayyin annahu baqin fadalla ala anna al matruku wujubuhu wallahu a'lam yake cewa kenan wancan yana nan ba a bar shi ba kawai miye aka gusar da shi shine wajibcin azumin ashura kenan wajibcin cewa ranar ashura wajibi ne ayi azumi shine aka hudda amma mene istihbaban shi na mutane su azumce shi wato yana nan kenan wannan wanda malaman da suka tahi kan cewa wato shi azumin dole sai ka rama guda kuma ya zamanto wato kenan idan Ramadan ya riske ka sannan kuma kana ciki ne ka samu labarin cewa Ramadan ya zo to akan ka rama guda kenan wannan su suka kawo wannan maganganun amma dai mallan yake cewa wa qala akharun wasu daga shashan malamai suke cewa idza kana fardan faqad nusikh farillan cewa yin azumin ashura wannan an goge shi wa nusikhat ma'ahu ahkamuhu cewa kuma hukunta hukuncen shi shima an shahe shi wal haqu anna ahadithul ashura dallat ala ashiya wato abinda yake na gaskiya shine hadisan da suka zo game da ashura sun bayyana mana wasu abubuwa abu na farko yace wujub sawmi ashura wajibcin wato azumin ranar ashura abu na biyu anna man lam yubayyit an-niyya fi sawmil farida qabla al-fajr li jahlihi la yufsidu sawmahu cewa mutumin da bai kwana da niyya azumin farilla ba alhali bai sani ba muka ce ramadan ya shigo bai sani ba to wannan bai bata mishi azumin shi kawai da sahi in ya tashi aka ce azumi ya zo kawai ci gaba zai misali kai ne baka sani ba gobe za ka kama ramadan sai da asuba kawai kaji an tada ka kana layya lokacin sallah yayi aka ce a sahur yaya a ce azumi wani azumi ramadan to sai ka dama niyya kai sahur tunda baka sani ba in kuma da yaja sallah aka tada ka ce tunda za ana tada ka baka tashi wa yo dan bisa kuta da ni a kai sahur ne muke so sahur ne ce mun kusa yin zanyi azumi ce yo ramadan ya kama to a lokacin tunda baka sani ba sai zaman to ka ci gaba da dorere amma ka sani cewa gobe ko akwai ramadan sai zaman to baka daurin baniya to fa lasu ya madam baka da azumi hukubar kaga wanda aka bashi aka ma mutumin da ya ganganci wato ya san sare gobe za a kama azumi misali ana kirdadan gobe za a kama azumi yau 29 sai zaman to ya kyale a shi irin wanda yake cewa in ya gada in an tashi ya tashi da shi kaga bai baniya kaga kuma ba jahala bace ba ya sani sare bai samu bai ta'akkidi to wannan annabi yake cewa falasu ya malahu wato bashi da azumi Allah subhanahu wataala ya kare malam yace wannan abubuwa guda abu na biyu kenan abu na uku yace anna man akala wa shariba summa alima amsaka baqiyati yawmihi wa la qada'a alayhi wanda yace abinci ya sha sannan ya san cewa azumin wannan ya zo to zai rike bakin shi ba ya ci gaba da ci ba kuma he zamanto bayyada ramuwa akan wannan azumi wal mansukh abinda aka shahi a cikin wannan abubuwan guda uku malam yace huwal awwal shine abu na farko menene wujub sawm ashura wato wajibcin azumin watan ashura wa asbaha mustahabban kama qaddamna he zamanto istihbabi ne zamanto ka azumce shi kamar yanda ya gabata wala yalzam min naskhihi naskh baqiyat al ahkam wallahu alam yace be zamanto wa ya lazimta cewa dan an shahi wajibcin shi cewa sauran hukunce ma an share su wani yace bai lazimta wannan Allah subhanahu wataala shine mafi sai to wanda suka ce sai ya rama su ma suna da dalili sai malam ya kawo maka dalilin dan kada ka ji an ce a idan ka tashi baka sani ba azumin ya zo ka ci gaba da azumin ka idan ka ji labari sai ka ji la Allah ka ji a radio ko kuma wa'azi ko kuma wani malami ya kama hadisi wannan to ga hadisin nan malam yace istadallu bi hadithin akhrajahu Abu Dawud sun yi istidlali sun kawo hujja su ma da hadisin da Abu Dawud da Imam Ahmad suka rawaito shi min tariqi Qatada daga hanya Qatada bin Di'ama As-Sadusi an Abdurrahman bin Salma an ammihi anna aslam atat an-nabi sallallahu alaihi wa sallama wato mutane daga aslam sun zo ma annabi sallallahu alaihi wa sallam fa qala sumtum yawmakum hadha kun azumci wannan ranar kina yana nihin ashura yace qalu la yace bamu azumta ba qala fa atimmu baqiyata yawmikum hadha wa quduhu yace to tunda kinan ba da rana ne misali suka zo mai sai yace to ku rike bakin ku kinan ku ci gaba da azumi amma ku rama shi to wannan hadisin kinan su ne wan malaman da suka tahi kan cewa wato sai ka rama idan koda baka sani bane wato azumin yazo koda baka sani ba he daga baya ka ji labari to sai ka rama guda da wannan hadisin suka yi dalili to malam yake cewa wannan hadisin da'ifi hadisi ne mai rauni hadisi da'ifi kuma ba hujja da shi sai kawo maka me yasa da'ifi ne yace fihi illata wato akwai illoli guda biyu illa ta farko jahalata Abdurrahman bin Salama wato jahala Abdurrahman dan Salama idan aka ce jahala a bangaren mustalah mun sani cewa ba a san shi ba sawa'un to zaman to jahala ta ayn ko kuma jahala ta hal jahala ta shi karan kan shi ba a san shi ba ko kuma jahala ta halayen shi ba a sani ba su kuma malaman jarhu wa ta'dil akan abin da ya shahi cewa wannan hadisin ya inganta dole sai ya zaman to an bi wanda suka rawaito hadisin har wajen annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam cewa amintattu ne idan aka samu mutum mai rauni ne aka samu wani ya taba yin ƙarya ba za a karbi wannan hadisin kinan la'alla ya ma annabi ƙarya aka samu wani shi yana da wani rauni akan har da shi to idan ba a samu ba wani wanda ya ƙara mishi ƙarhi shi ma ba za a karbe ba hadisin shi aka samu wani shi an sani kawai kirkira hadisan ƙarya yake yace annabi ya ce a sai zakara saboda zakara irin wannan shi ma ba a karba hadisin shi to kenan saboda malaman hadisi sun yi taka tsantsan wajen kawo hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam shi yasa aka ce ma wannan hadisin ya inganta to kawai ka rike shi baka san ba irin binciken da akai sai ka shiga ilimin jarh wa ta'dil kaga inda malamai suke bincikawa Imam Ahmad mun gani karatun mu na Mustalahul Hadis cewa idan ya zamanto hadisi guda ya samu shi daga hanya 50 ko hanya 100 shi yana lissafa kanshi kaman maraye ne a game da wannan hadisin kamar wai maraye ne misali an san maraye wanda bai da mahaifi ko mahaifiya to shi wai ya samu hanya 50 wanda suka kawo mishi hadisin annabi duka ya bincika yana bincike ya gani to yana nuna kanshi maraye ne kamar hadisin nan har yanzu bai samu ba hanyar da ya kamata ya karfafa shi ya zamanto ingantacce sun yi aiki akan inganta hadisi shi yasa aka ce ma wannan hadisin ya inganta to malamai sun yi aiki aka ce ma dha'ifi ne sun gano to wata illa wadda baka gane ba wani sai yazo ya ce da yawa zaka ji an ce to wai an ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kuma an ce dha'ifi ne to daga Abu Huraira aka rawaito shi to Abu Huraira ne da ifi a daga cikin isnadin ai mun gani isnadi meye isnadi shine silsila al-musila ila al-matan wato sarkar wannan wadda take zuwa ga matani annabi shi matanin ne ya fadi to da ya fadi suwa ya fadi ma sahabbai suka ba masu labari tabi'ai suwa atba'u tabi'in to bayan su wannan karnin sai aka fara samun mutane kun san yau da gobe sai aka dama annabi ya ce karnin da suka yi alkhairi karnin shi sannan mai bi mishi to da aka zo wancan sai ya zamanto hatta da sahabbai suna cewa da idan aka ce annabi ya ce muna kauka mu ji me ake cewa yanzu sai a zo ana annabi ya ce sai ku ce san mu lana rijalaku ku ba mu suwaye wato mazajen ku waye gayi maka annabi ya ce a wane ya gayi mu sai su bincika shin wane sun hadu da wanen tukun ya gayi mishi idan aka bincika kun hadu ya gayi maka wancan kuma lahiya launi mutun ne amintacce sai a karba idan aka lura cewa kai amurya aka aike ka tunda kake baka taba zauwa da magaram kace wani ya baka labari a yamai to yani ina kuka gamu wahayi aljani ne yazo ya gayi ma ko mu'minin kaga wannan duka hanyoyi ne na tasabbuti wato na gane hadisi ya inganta ko bai inganta ba shine kenan nan mallan ya kawo yace jahala ta Abdurrahman bin Salma ba san ba wane ne kaga wannan bai yiwa a ce an karba hadisin annabi daga wajen wani ba san shi ba kaga ni illa ce bai ba wannan aiki da wannan hadisin Imam Zahabi a cikin Mizan littafin shi yake cewa la yu'raf ba san shi ba shi Abdurrahman bin Salma wanda aka rawaito hadisin wannan daga shi aka ce ba san shi ba to wanda ba a sani ba ya ka labari a rike ba a karba ba haka Al-Hafiz wato Ibn Hajar cikin Tahzib ya ce haluhu majhul wato halin shi ba a san ba halin shi to wane ne mutun ne amintacce ko kuma wani tantirin wane ne ya kawo labarin kenan kaga ba a karbe ba hadisin illa ta biyu akan karan kanshi sannan kuma wa awradahu Ibn Abi Hatim fil jarh wa ta'dil Al-Hafiz Ibn Abi Hatim wato ya kawo shi a cikin littafin shi jarh wa ta'dil wa lam yadhkur fihi jarhan wala ta'dila amma bai ambata ba cewa wato wannan bai kushe shi ba kuma bai ce ba wani amintacce ne amma ya kawo shi kenan ba a san shi ba kenan kaga ba a karbi ba hadisi na daga wanda ba a sani ba wa fihi an'anatu qatada fa innahu mudallas sannan illa ta biyu banda Abdurrahman akwai qatada bin di'ama as-sulusi wato malami ne amma kuma nan yayi ana idan yayi ana kenan akwai tadlisi a bangaren duk da kada mu ja karatun namu mu shiga mustala wato shi ma illa ce akan abin da ya shafi ilimin mustalahul hadis wanda idan ya zamanto akwai shi a cikin isnadi bai yiwa a karbi wannan wato hadisin saboda tadlisi kala ne shi ana so ka ce wane ya fadi maka hadisi sami'tu fulani yaqulu ko kuma qala fulan ko kuma haddathani fulan ko akhbarani wane ya ban labari wane ya bani zancen wannan to shi kuma nan qatada bai zo ba da cewa wane ya bashi labari sai ya ce daga wane to daga wane ko kuma ya ce daga wane to baka ce ba ya baka labari kenan akwai matsala su malaman hadisi ka tsantsan suke yi wajen karba hadisi to shi kuma qatada dama an san shi da tadlisi shi tadlisi menene malamai suke yi shine kamar ihamus sama ka kwatanta kamar kaji kai ko baka ji ba akwai tadlisi kala kala akwai na isnadi akwai na shuyukh kamar yanda mun gane shi a cikin abin da ya shafi mustalahul hadith cewa na shuyukh shine misali ka san malamin ka yana da rauni a bangaren hadisi malaman hadisi sun kushe shi ba karba hadisi daga wajen shi da kazo shi ana ce mishi misali sunan shi Abdul Hamid sai kuma ka samu wata alkuniya yana da dawani can daban wanda ba san shi ba yake ce wane Abu Ahmad ya ban labari ba wanda ya san ana ce mishi Abu Ahmad to malaman hadisi idan suka zo to waye Abu Ahmad su shiga bincike wanda Allah ya musu gamda katar sai su gano wane ne kaje ka boye idan ka boye idan ka gane da ifi ne ya zaman to hadisin ka ba karba ba to wannan tajlisin da yasa kake yi wannan idan ka zo kai shi wannan sai ya zaman to bus karba ba hadisin to nan ma akwai wannan illai kina wannan illolin guda biyu su yasa wannan hadisin suka zaman to da ifi ba zai zaman to ba hujja akan shi kinan abinda muke so mu fahimta anan akan abin da ya shahi wato azumi duk wanda azumi ya riske shi na Ramadan alhali bai sani ba Ramadan ya zo kawai sai da ma ya ci abinci ya kariya ya sha ruwa bai sha ba shayi kada ruwan abincin ya tahi sai aka ce mishi ai Ramadan ai to sai ya ci gaba da azumin shi wannan Allah subhanahu wataala bai dora mishi ba saboda bai zaman to ba ya sani ba sai ya rama ba wanda suka ce ya rama hadisin da suka yi istidlali da shi hadisi ne mai rauni hadisi ne da'ifi wallahu ta'ala a'la wa a'lam malam yace waqtus sawm to lokacin azumi shin azumi da sauran lokaci shin azumi daga yaushe ne zuwa yaushe daga dare ne zuwa dare ko daga rana ne zuwa dare ko kuma daga ina ne kenan shine malam zai kawo mana daga dare ne zuwa dare aha kana sahabin nabi sallallahu alaihi wasallama al-ummi muhammad sallallahu alaihi wasallama wato sahabban annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama wanda bai rubutu sallallahu alaihi wasallama ya sun kasance idza kana ahaduhum sa'iman idan dayan su ya kasance yana azumi fa hadara al-iftar ya'kuluna wa yashrabuna wa ya'tuna an-nisa ma lam yanamu fa idza nama ahaduhum qabla tanawulihi at-ta'am ta'am al-'asha lam yahillu lahu an yaf'ala dhalika shay'an illa misluha wato sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama da farkon al'amari ya kasance idan ya zamanto dayan su yayi azumi aka kawo abin sha za a yi iftar aka ci abinci aka sha ruwa su je ga iyallansu wannan duka ana yi amma menene sharadin matakar baka yi babarci matakar ba su yi babarci idan ya zamanto misali ka je ka gaji kun san sahabbai akwai irin talauci da wasu abubuwa ka je ka gaji kuma ka zo ka rasa abin da zaka bude baki sai barci ya dauke ka kamar yanda zamu gani wani sahabban annabi to kai ho ba kai baci sai wata gobe idan rana ta fada in kai barci wannan haka ne matakar baka yi barci kana zamani kana iya ka sha ka ci ka sha to lafiya lokaci gaba da ci ka sha a cikin dare amma kai barci to matsala ne shine malam yace malam yanalu malam yanamu matakar bu su yi barci fa wasa'atuhum arrahma rahmatu rabbika alazizul wahhab farakhasa lahum bizalika fa farihu yufassiru zalika alhadithul ati wato sai rahama ubangiji ta sabko musu ta cewa koda ka yi barcin ka in ka tashi ka kara sha rahama ce daga wajen ubangiji sai suka ji dadi sabban annabi sallallahu alaihi wasallama kamar yanda hadisi zai zo hadisi ne daga al-bara' dan azibi radiyallahu anhu ta tabbata gare shi yake cewa kana sahabun nabi sallallahu alaihi wasallama idza kana rajulun sa'imun fa hadara al-iftar fa qama qabla an yuftira kodi fanama lalle zaman to fanama yake cewa sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam sun kasance idan ya zamanto wanin su yana yin azumi sai aka kawo mishi wato abin da zai sha ruwa fanama nan lalle kuskuren makaba'a ne fanama sai yayi barci qabla an yuftira kahin ya sha abin sha ne tunda ai muna magana ne mutumin da yayi barci kenan idan aka ce faqama ya tashi kenan wannan in ba zai hau ba lam ya'kul lailatahu wala yawmahu hatta yumsi ba zai ci ba duka daren nan idan dai kai barci kafin ka sha ruwa misali ka yi azumi sai zaman to kawai an zo sha ruwa kai ka bugu sai barci ya dauke ka to kawai kai ko daren ko ka tashi ba kai baci ka wuni kuma ba kai baci sai rana ta fada in ka kara barcin kuma to kai kawai la haula wala quwwata illa billah Allah ya kiyaye to wannan haka suka kasance suna yi hatta yunsi wa inna qais bin sirma al-ansari kana sa'iman sai qais dan sirma mutumin madina ya kasance yana azumi falamma hadara al-iftar atam ra'atuhu fa qala laha shi wannan qais dan sirma ya kasance wato a madina aikin shi irin aikin jardan ne gona ya je ya wuni yana aiki ya gaji sai da rana ta fada an zo shan ruwa yazo wajen matar shi yace miki hal indake ta'am shin akwai abinci qalat tace la tace babu abinci walakin antalik fa atlub lak zan tahi wato in kawo maka wa kana yawmuhu ya'mal ya kasance wuni shiga baki dai yana yin azumi fa galabathu aynahu kawo barci ya dauke shi ya je kahin ta ka mishi abincin barci sai ya dauke shi faja'at mar'atu matar shi tazo falamma ra'athu qalat khaybatan laka lokacin da ta ganshi tace wayyo ka shiga uku barci kai ka shiga uku me saboda ai shari'a ta kasance wato zai zamanto wato ba ya ci wadaran nashi ba ya ci shaba ko da ya tashi tace a ka shiga uku falamma tasafa an-nahar ya huce dare washe gari ya ci gaba da doreran shi ita tace abincin ta tayi sahur aka ci gaba shi da dorori yayin da rana tayi wato rana tayi gushiya alai kawai ya suma sai suma yunwa kenan saboda ya gaji ya wahala kuma ga wannan sabana nabi sallallahu alaihi wasallam sun kasance ba sun yi kokari wajen kawo mana addinin nan fa zalika da zalika lin nabi sallallahu alaihi wasallam sai aka ambata ma nabi sallallahu alaihi wasallam halin shi fa nazalat hadhihi alaya sai Allah subhanahu wa ta'ala ya sauko wannan aya uhilla lakum lailatu siyami rafatu ila nisaikum wato an halitta muku wato ya zamanto daren azumi wato kuna iya kuje ga iyallanku ففرحوا بذلك فرحا شديدا sahabbai suka ji dadi dadi mai dadi suka ji dadi mai tsanani sosai saboda an halitta musu saboda idan azumi yazo a wata ruwaya hadisin gabaki daya azumi ba su kusantar iyalansu wata guda ففرحوا sai aka samu wanda suke a inta kansu can me yace cewa alima Allahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum fataba alaykum an samu didda wanda suke bayan fage to amma duk da wannan Allah yace an gafarta muku kenan da suka aka farlan aka halitta musu sai ya zamanto wato sun ji dadi dadi mai tsanani wa nazalat sai kuma bayancin shi aya ta ƙara saukowa sai aka ce musu fakulu washrabu wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakum al-haytul abyad min al-haytul aswad min al-fajr wato sannan kuma daren da buku ci to ku ci ku sha yanzu har sai yaushe hatta ya tabayyana lakum al-haytul abyad har sai farin zare na daga bakin zare ya bayyana gare ku na al-fajr kina wannan yake nuna mana sai aka shahe wancan aka kawo musu wannan gara basai mu mai maka iskota da yanzu mu a yana ake aika sai mu wani waye an yi karin sabai ma sun yi wannan barantana al'umma alhamdulillah sai dai mu gode ma Allah malaya ce wa inna hadhihi ar-rahma ar-rabbaniyya allati afraraha da suran lokaci wa inna hadhihi ar-rahma ar-rabbaniyya allati afraraha ar-ra'ufur rahim ala ibadihi al-mukhtabina alladhina qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilayka al-masir wa to wannan rahma wadda take daga ubangiji Allah subhanahu wa ta'ala wadda ya baiwa wato sahabban shi wanda suke yi mishi biyayya wanda suke cewa sami'na wa ata'na mun ji mun bi ghufranaka rabbana wa ilaykal masir yake cewa to haddidu ma'alima yawma sa'im ita take wato haddada mana take daidaita mana wato iyakoki na azumi iyakoki na wunin mai azumi kenan daga yaushe ne zaka sha zaka dauki abinci shine daga tulu'il fajr wato zuwa wato abin da ya shafi haduwar rana daga lokacin kuma zaka yi wakulu washrabu kenan har zuwa alfajr kuma kenan wannan yake nuna mana iyaka ibtida'uhu wa intiha'uhu farkon azumi da kuma karshen shi wa annahu man tabayyana alfajr wa annahu man haka ne karanta man tabayyana alfajr ila idbarin nahar min tabyan alfajr man tabayyun alfajr ila idbarin nahar wa iqbal al-layl wa tawara qurs ash-shams fil hijab aywa sai zamanto ya bayyana kenan cewa iyaka mai azumi shine tun daga wato ketawa alfajr alfajr ya keto har zuwa wato dare ya gabato kaskon rana ya zamanto ya bace gabaki da kenan shine zai zamanto wato karshen mai azumi kenan tun daga farkon wato alfajr idan ka tsaye da cin abinci har sai ka je abin da ya shafi wato zuwa karshen faduwar rana kenan shine abin da ya shafi wato mai azumi sai malam yace al-khaytul abyad min al-khaytul aswad ko al-khaytul abyad wal khaytul aswad wato farin zare da kuma abin da ya shafi bakin zare malam yake cewa indama nazalatul aya al-anifa amada ba'du ashabin nabi sallallahu alaihi wa sallam ila qalin aswad wa qalin abyad faj'aluha tahta wisa'idihim أو يربطها أو يربطها أحدهم في رجله ولم يزل يأكل ويشرب حتى يتبين له رؤيتهما وتلوكتن دوانا آية تسبقوا وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الحيط الأبيض من الحيط الأسود من الفجر سيزا من تسعباء النبي صلى الله عليه وسلم سكسا موان بجنزل يقوكم إقال إقيا بقادة فرا سو إجتهادن سيزا من تو متنسي لأجوا النن وتو بجنزل يقوكم da bakin da hori ya ajiye a gaban shi sai ya zamanto ko kuma ya darme a kawahuwan shi sai ya zamanto yana cin abinci ya sa shi kasan matashin kanshi da asuba da dare yayi ta cin abincin shi kawai sai ya gani wannan bakin ya fara ganin bakin da wara shine aya kace hatta ya tabayyana lakumul haythul abyad min al haythil aswad su yi tarin shi kenan shi kuma ana nihi kenan ketawwa alfajr alfajr fajrul sadiq da fajrul kazib alfajr na ƙarya da kuma na gaskiya ana nihi shi to su suka dauki wannan قال هيك عن عدي بن أبي حاتم بن حاتم رضي الله عنه قال لما نزلت حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود أمد إلى إقال أسود إلى إقال أبيض فجعلتهما تحت وسادتي عدي بن حاتم هيك توا يعند وانا آية تسبق سنأوكي واتو إجيا ودتكي فرا دكوما بقى هي ساتكرك أشن واتو متاشن كنشي فجعلت أنظر في الليل فلا يتبين لي eh ni zamanto ina kallon wannan zariruwan guda biyu yayi zamanto bai bayyana ba gare ni fa gadautu ala rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama fa zakartu lahu zalika sai na je wajen annabi sallallahu alaihi wa sallama na ambata mishi wannan fa qala sai yace inna ma zalika sawadul layli wa bayadun nahar kace ai wannan abin da ake nihi da shi ana nihin duhun dare da kuma hasken wato yini haka kuma hadisi daga sa'al dan sa'ad as-sa'idi yadda Allah ta tabbata gare shi yake cewa lamma nazalat hadhihi al-aya yayin da wannan aya ta sabo kulu washrabu hatta yatabayyana lakum al-khaytul abyad min al-khaytil aswad min al wato sai zamanto qala fa kana rajulun idza arada an idza arada saw idan wani daga cikin su ya kasance yana buƙatar yin azumi rabata ahaduhum fi rijlihi alkhaytul abyad walkhaytul aswad sai ya kulla bakin zari a cikin kawashi da hori wal fala yazalu ya'kulu wa yashrab bi gushi wa yana ci yana sha hatta yatabayyana lahu ru'yatuhuma har sai ya fara ganin wannan hori ne da baki ai kaga gari ya waye shi yana ta cin abinci sine yake fa anzala ba'da zalika min al-fajr sai daga baya sai zamanto qarin min al-fajr yazo a cikin aya kenan da farko abin da yazo shine wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakum al-khaytul abyad min al-khaytil aswad to he suka ijtihadi suka dauki wannan igiyoyi suke aiki da su to sai aka kara aka ce min al-fajr kenan abin da zaka duba shine wato fa'alimu annahu annama ya'ni bizalika al-layl wa an-nahar sai suka sani cewa abin da ake nihi da wannan shine dare da wuni shine malamin cewa ba'da hadzal bayan al-qur'ani wal faydh ar-rabbani faqad bayyana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam hadd at-tabyin wasfan bima la yad'u majalan lishakki aw jahl wato da ayoyi suka sabka duka akan wannan sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya zamanto ya bayyana ma sahabbai duka ya siffanta musu wato dukkan yanda za su yi inda shakka ba za ta shiga musu ba ko kuma jahilci game da abin da ya shahi wato gane alfajr yaushe za a tsaya da azumi ko kuma yaushe za a dauka malan yace wallahi darul qa'il qa'il madalla da fadar mai bayani yace walaysa yasihu fil azhani shay'un idza ihtija an-naharu ila dalili ai ba zai zamanto ba wani abu ya inganta a cikin kwakwale ko wani irin abu ne idan ya zamanto cewa an nemi buƙatar cewa yini nahar wato wuni ko kuma rana ta zamanto sai da dalili ma'anan baitin malam yana nihi a ce a wai idan an gari ya waye misali gari ya waye a ce matashi gari ya waye kace a gayi ma hujja ko kuma a baka dalili kaga ai sai a fara kai ka likita a ce tashi ka je wajen aiki ko yohe a kai wata ran a ce malam Ali kiga ce a ba kai bane ba a baka dalilin cewa kai ne kenan kaga wannan abu ai kwalluwa ta dan wannan kenan insha Allah ganin lokaci ya gabato kenan zan mu tashi inda mallan yake bayani akan alfajr fajran wato fajr kazib da sadiq da fatan abin da muka yi daidai Allah ba mu ladan gaba daya kuskure da muka yi kuma Allah subhanahu wataala ya shahe shi daga zakatun mu Allah subhanahu wataala ya datar da mu gabaki daya Allah subhanahu wataala ya gwada mana watan ramadan ya ba mu ikon azumta shi ya ba mu ikon tashi a cikin shi mu yi ibada Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya wannan karatu ya zama sababin shigan mu aljanna gabaki daya. Allah subhanahu wa ta'ala ya biya mana bukatun mu gabaki daya. Duk wanda suke da bukatu na alkhairi Allah subhanahu wa ta'ala ya biya musu gabaki daya. Sharri kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya kare shi. Samarin mu Allah subhanahu wa ta'ala ya taimaka mana gabaki daya. Ya biya mana bukatun mu na alkhairi gabaki daya. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
بارك الله فيك شيخ.